kaza mun fada ne aka shafa lokaci mai tsawo ana kafsawa a tsakanin jami'an tsaron da ke aikin sintiri da dare gefe wasu 'yan ta'addan da aka kissa cewa sun haura 100 waɗanda suka yi kwanton bauna dauke da makamai masu aman wuta. Lamarin ya wakana ne a wajejen karfe 3 na rana a jiya Laraba a wani ƙauyen da'irar Sanam ta gundumar Abala a yankin Tilaberi, a daidai lokacin da jami'an tsaro ke raka wani ayarin jami'an hukumar zaɓe ta Seni da ke ayyukan rajista a wannan karkara. In ji wata sanarwar haɗin gwiwar ma'aikatar ministan cikin gida da ta ministan tsaron ƙasar Nijar, wace ta ƙara da cewa jami'an tsaron jandarma 7 da na gar national 7 ne suka kwanta dama a sakamakon wannan mummunan artabu, yayin da jami'in tsaro guda ya ɓatan dabo. A nasu ɓangare, askarawan gwamnatin ta Nijar sun yi nasarar hallaka ɗimbin mahara, kodayake ba a bayyana adadinsu ba. Tuni da 'yan ƙasa suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari mai matuƙar ɗaurin kai.
Waɗannan magabata suna kiran cewa suna zuba makuɗan kuɗaɗe wajen harkar tsaro. Ina mamakin a ce waɗannan ƙungiyoyi, a ce duk waɗannan ƙasashe na ƙungiyar Jason Sahel, a ce ba su da ƙarfin fatattaka waɗannan 'yan ta'adda. Hararren da ake cewa an kashe sojojin mu, ana an kashe sojojin mu a can, na rantsi da Allah ne na yana bacci duk inda yake.
Harin na karkarar Sanam na faruwa ne a wani lokacin da 'yan Nijar ke ci gaba da nuna juyayi akan rasuwar sojojin nan 71 na barikin Inates, abinda ke ƙara nuna buƙatar ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa a wannan yaƙi da ya addabi ƙasashen yankin Sahel. Mafari kenan ƙungiyoyin fafutuka na kadar da Concertation et Action Citoyenne suka ƙuduri aniyar shirya jerin gwano da gangami a ranar Lahadin da ke tafe a ɗaukacin biranen wannan ƙasa da nufin kawo goyon baya ga dakarun tsaro. Alhaji Salisu Amadu na ɗauke da sanarwar waɗannan ƙungiyoyi.
Babu zancen wani ɓangare ko wani kote, a magana ce muke ɗan ƙasa, duka mai kiwon ƙasa da na ciki da na waje, kowa ya zo mu zama in tsaya mu rinki ɗaya, mu ruwa ma sojinan baya su tabbatar da cewar ku ba su mutu a banza ba 'yan ƙasa suna bayan su, kuma mu cigaba da addu'a Allah ƙarfa zuciyar su kuma Allah ƙare ƙasar mu.
Ko da yake harin na karkaran Sanam ya haddasa asarar rayukan jami'an tsaro, gwamnatin Nijar na cewa an yi nasarar kubutar da jami'an hukumar zaben da abin ya rutsa da su. Haka kuma hukumomi a wannan sanarwa sun jajantawa jama'a faruwar wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.